Wasu 'yan bindiga sun kashe mutum guda suka yi awon gaba da wasu mutane da ya zuwa yanzu hukumomi ke tantama akan adadinsu. Lamarin ya auku ne a yankin Gadabuke da ke karamar hukumar Toto a jihar Nasarawa. Shugaban karamar hukumar na Toto, Prince Nuhu Adamu, ya ce bayanan da ya samu shine 'yan bindigar waɗanda suka fito da yawan gaske sun yi harbe-harbe har suka kashe mutum guda suka kuma yi garkuwa da waɗansu.
Masu na da yawan gaske sai suka fara harbe-harbe suka yi afkawa su vigilante wanda suna hanyar. Bisa garfon da na samu sun tsere ainihin motoci guda biyu, sannan kuma na uku shine ainihin mota na Dr. Jibrin tare da abokinsa Falisu Ibrahim wanda suma sun shigar da su daji. A haka din dai da safin nan aka zo da gawan shi mutumin da aka kashe. To aka tabbatar da cewa har shi former U.S. ne na Nasara Lieutenant Falisu Ibrahim wanda kafin rasuwarsa yana koyarwa U.S. na kishi. To ainihin abin da ya faru kenan. To a jiya din report na samu shine ana kemi about 10 people na aka kidnapping ba faru da dai ainihin abin nan ba saboda to kuma da su direbobi na motocin su ne za su yi a fada ainihin mutane na da suna cikin motocinsu. A yanzu dai ba yi a fada daidai mutane da aka kidnapping ba. Sojoji ba sun shiga suna bin daji-daji dai.
A bangare guda kuwa rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta bakin mai magana da yawunta Ramhan Nansel ya tabbatar da mutuwar mutum guda ne ya kuma ce ba su da tabbacin an yi garkuwa da wasu mutanen.
An ga wani mota a hanya an abandon nashi. To 'yan sanda suka je suka recover motan sai sun ga waya techno guda biyu a cikin motan. Suka kawo motan station. To ana kan bincike sai wani ya zo ya ga motan sai wannan motan yayana ne ya bar gida da safin nan wai zai je Gadabuke. Shine an ce so it was then an suspect we kai maybe they were abducted. An fara neman su sai an samo gawan mutum daya a daji. So duk abin da ana faɗa din nan ƙarya ne. To wai in dai mutum 20 ne a wani mota ne an tafi da motansu ne.
Yankin na Toto dai ya sha fama da harin 'yan bindiga wanda ko a baya suka tada gari guda suka kashe mutane dubbai kuma suka kasance suna gudun hijira. Rahotannin da ba a tabbatar ba na nuni da cewa mutane 20 ne 'yan bindigar suka yi awon gaba da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.